This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so akan wato voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustafa Sokoto muka sake dawowa da sauran abokan aiki a wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. A shirin namu yanzu za ku ji cewa yanzu haka hankula sun kwanta a ƙasar Afirka ta Kudu bayan hare-haren da aka kai akan baki ƴanci rani. Amma har yanzu akwai wasu bakin da ke fargabar su leƙa ko dama waje ne. A Najeriya batun karɓar rantsuwa sau uku ya sake kunno kai inda ɗan takarar jam'iyyar PDP Adamu Maina Waziri a zaben da ya gabata ya shigar da gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidam ƙara a wata kotu da ke Abuja.
Gwamna Ibrahim Gaidam a hukumar zaɓe ta ce shi ya ci zaɓe za a iya rantsar da shi. So haramcin ya zama bayyane ne a kan shi.
Tayora na ce da za ku kira ku bayyana ra'ayinku za kuma mu tattauna ne kan batun cire Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba da aka yi daga makaminsa a yau. Za ku iya kiran mu da wannan lambar wato 202-205-2655. Amma za ku sa alamar ƙari sannan a sa ɗaya sai a jiro lambobin. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a muna fatan kowane lafiya. Akalla an ce mutane bakwai ne suka rasa rayukansu a cikin fashewar wani bom da ya tashi yau a bakin wani gidan cin abinci da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia. Kuma kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito kusur kungiyar 'yan ta'addanci ta Al-Shabab suna cewa su ne suka kai wannan farmaki inda ko mutane akalla takwas suka samu raunuka a cikin halin wanda ya auna shi wannan gidan cin abincin na Banoda wanda daman wuri ne da ke da tagomashi ainihin. Musamman a gurin ma'aikatan gwamnati da kuma masu aiki a fadar shugaban ƙasa. Wannan dai shine hari na hudu da ita Al-Shabab ta kai cikin kwanaki hudun da suka gabata.
Iran ta yi kira da tsagaita ƙazamin faɗan da ake a ƙasar Yamar inda 'yan tawayen Houthi suka kwace sassa da dama na ƙasar inda kuma yanzu Saudi Arabia wacce ke goyon bayan shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi ke jagorancin kai hare-haren jiragen sama. A yau Talata ne shugaba Hassan Rouhani na Iran yake cewa abubuwa kalla guda biyu ne kawai za su ba da damar tsagaita wannan fadan. Shirya tattaunawa tsakanin waɗanda abin ya shafa da kuma kafa gwamnatin haɗin gwiwa a ƙasar.
Wata kotun ƙasar Masar kuma yau Talata ne ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan wakafi kan tsohon shugaban wannan ƙasa Muhammad Morsi domin rawar da ya taka a kisan gillar da aka yi wa masu zanga-zanga shekarar 2012. Ya dai tsallake rijiya a yanke mashi hukuncin kisa ne bayan da kotun ta ce laifinsa shi da wasu mutane 12 'yan kungiyar Muslim Brotherhood ko Ikhwanul Muslimin shi ne cewa sun takura masu zanga-zanga ne kuma kawai suka tada zaune tsaye amma ba wai sun aikata laifin yin kisan gilla ɗin ba. Wannan tazoma da aka yi a ƙarƙashin tsohon shugaban ta yi ta samu asali ne a lokacin da magoya bayansa suka auka masu zanga-zanga da suka taru a bakin harabar fadar shugaban ƙasar na wancan lokaci. Suna kalubalanta wata doka da shi Morsi ya fito da ita da ke cewa wai ba wata kotun da ta isa ta kalubalanci duk wani kuduri nashi da zartar. Shi dai Muhammad Morsi wanda shi ne shugaban ƙasar Masar na farko da aka zaɓe shi ta hanyar demokuraɗiyya ya ɗare kanka daga mulki ne bayan cirin da al'ummar Masar ɗin suka yi har suka tumɓuki da daɗaɗɗen shugabansu Hosni Mubarak. Sai dai kuma take-take shi Morsi ɗin ne suka janyo ɓullar wani sabon mutum wato kwamandan sojan ƙasar a wancan lokaci Abdul Fattah al-Sisi. Wanda ya zo ya tumɓuke shi Morsi ɗin kuma ya ɗare kan karagar shugabancin Masar ɗin a yau.
To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Firaministan Koriya ta Kudu Lee Won-ku ya yi ta yin murabus bayan da aka kama shi dumu-dumu yana karɓar cin hanci. Daman an jima ana zargin firaministan da cewa ya karɓi rashawa daga hannun wani hamshakin ɗan kasuwa wanda a farkon watan nan ya kashe kansa da kansa. To amma kafin ya hallaka kansa ɗin ɗan kasuwar mai suna Sun Wan-jung ya gaya wa kafafen watsa labarai cewa ya ba da cin hanci ga manyan ƙusoshin gwamnati da dama cikinsu har da shi Prime Minister Mr. Lee. An dai sami gawar Sun rataye ne a wata itaciya da ke birnin Nasol kuma a cikin aljihunsa aka samu wata 'yar takarda da ke ɗauke da jerin sunayen wasu ƙusoshin gwamnati takwas da ya ce ya baiwa cin hancin.
To bari mu karkare da ga muku cewa hukumomin kasar Italiya sun ba da umarnin ajiya a kamo wasu mutane biyu daga cikin waɗanda suka tsira daga mummunan hatsarin jirgin jigilar ruwan nan da ya auku ranar Lahadin da ta gabata, a bisa hujjar da suka bada na cewa suna tomar mutanen da laifin yin smoga din jama'a. Tun jiya da hukumomin suka fayyace cewa wanda aka ba da umarnin a kama ba wasu bane illa captain din jirgin dan kasar Tunisia da kuma wani mukarabansa ko mataimakinsa dan kasar Sham. Hukumomin suka ce waɗannan mutanen biyun ne suke tukin jirgin lokacin da ya kife yana ɗauke da mutane kamar 900 a can cikin bakin gabar tekun Libya, kuma su biyun suna cikin mutane 27 wanda aka samu da ransu. Har hukumomi ma suka yi musu tambayoyi game da wannan hatsarin wanda aka ce a duk tarihin irin waɗannan hatsarin ba a taɓa kamarsa ba mai muni a cikin tekun ta Mediterranean.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, a can Afirka ta Kudu, rahotanni na cewa tuni hankula suka kwanta bayan hare-hare da wasu 'yan kasar suka kai akan wasu baki 'yan cirani a kwanan nan, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla 6. Sai dai har yanzu wasu bakin 'yan ciranin na fargabar fita daga gidajensu, kamar da za ku ji a hiranmu da Dr. Abdullahi Ahmad Yusuf da ke zaune a ƙasar ta Afirka ta Kudu.
A zuwa yanzu al'amura sun lafa, in ba waɗanda suke barin ƙasar ba wanda daman sun riga sun yanke shawarar cewa ba za su ci gaba da zama ba, amma abubuwa sun lafa saboda gwamnati ta tashi matuƙa. Shi kuma wannan basarake da aka danganta shi da furicin da ya tada hatsaniyan a jiya, ya haɗa ta an yi taro na mutanen sarakunan Zulu da talaka, ya faɗa ya ce cewa bayanin da ya fi kalamin da yi an mishi mummunan fahimta ne, bai ce ya farma baki ba. So abubuwan sun lafa, sai dai da yake matsalar labari inda yake mafi yawanci waɗanda suke waje labarin da suke samu na abubuwan da suka faru ne in kwanakin ba, saboda waɗannan kalamai da sarki kamar sati uku da suka wuce kenan da yin waɗannan kalamai. Shi kuma waɗannan har-hare an fara su kamar sati biyu da suka wuce, an yi su kamar sati biyu da suka wuce, amma dai satin da ya wuce shi ne mutane suka samu labari waɗanda suke waje.
To, akwai bayanai da ke cewa wasu 'yan ƙasashen Afirka baki a ƙasar suna ɓoye a wasu gidajen sun kasa ma fitowa saboda fargabar kada a ƙara farmusu. Ina gaskiyar wannan lamari yake?
To, waɗannan dai labaru dai ba mu samu ɗan labari ba, da mun dai mun fi yawanci waɗanda abubuwan ya same su ya faru da su suna sansanin da aka kafa na wucin gadi, amma hukumomi sun tashi musamman jami'an tsaro da 'yan sanda sun kwantar da hankula saboda daman matsalan bayan da abin ya faru, kuma baki 'yan jiranin sun ɗauki makamai domin su kare kawo kansu. So shugabanni an yi ta kwantar da hankula hakanan. So labarin da muke samu da yanzu komai ya lafa inda abubuwan suka faru, amma ka san halin dan adam yadda yake, dole daman a yanzu akwai waɗanda za a ce suna zaman tsara, amma dai mafi yawanci komai ya koma daidai.
To, akwai kuma bayanai da ke cewa an kama akalla mutane 300 da ke da nasaba da wannan tada tarzoma. Ya kake ganin yiwuwar hukunta waɗannan mutane ganin cewa kajima a wannan ƙasa?
Je Litini an gurfanar da wasu a gaban kotu, damar matsalan da hukumomi suke faɗa shi ne rashin samun shaidu, saboda in ba shaida bayan da za a hukunta wani, saboda haka suna kiraye-kiraye ga al'umma waɗanda suka shaida yadda lamarin suka faru su fito fili su ba ma 'yan sanda bayani za a ba su kariya, saboda daman mafi yawanci su suna gudun fitowa su ba da shaida, ko da saboda yawanci waɗanda suka yi waɗannan abubuwa ba ta gari ne kada su ma su zo su far musu daga baya. Amma kamar koyo da safe na ji ministan tsaro da ministan shari'a suna kira ga mutane su fito su ba da shaida, don in ba shaida bayan da za a yi a hukunta waɗannan mutane.
fa Dr. Abdullahi Ahmad Yusuf kenan wani mazaunin ƙasar Afirka ta Kudu. To daga Afirka ta Kudu sai Najeriya, inda yanzu haka dan takarar PDP a zaben gwamnan da aka gudanar a jihar Yobe, wato Adamu Maina Waziri, ya garzaya wata kotu domin ya kalubalanci rantsar da gwamna Ibrahim Gaidam da za a yi a karo na uku. Ga Nasiru Adamu Al-Hikaya da ƙarin bayani.
Gwamna Gaidam, wanda ya mai kujerar mariga ga gwamna Mamman Ali da Allah ya warsuwa 2009, ya lashe zaɓe 2011 da kuma wannan karon 2015. Shin baya ganin an yanke irin wannan hukuncin kan shugaba Jonathan da ya gaji shugaba Yar'Adua, inda kotu ta bashi izinin tsayawa zaben nan da ya gabata? Ita ce tambayar da nayi wa da Maina Waziri.
Eh, to a yanzu dai shi shugaban ƙasa Goodluck Jonathan bai ci zaɓe ba, saboda haka magana a razar da shi 29 ga wata bai tashi ba. Amma yanzu gwamna Ibrahim Gaidam hukumar zaɓe ta ce shi ya ci zaɓe, za a iya rantsar da shi. So haramcin ya zama bayyane ne a kan shi. Bai hana fa cewa idan ba a yi wannan shari'a ba, idan ba a gama wannan maganar ba, zai yiwu 2019 shugaba Goodluck Ebele Jonathan ya dawo cin sake tsayawa shugaban neman shugaban Najeriya, ko kuma daga nan zuwa 2019 a sake samun wani gwamna ko wani shugaba da Allah zai dauki ran shi. Saboda haka akwai bukata cewa wannan magana, wanda akwai ganganci da yawa a cikin shi, ya kamata kuma kotun koli ta warware shi, don daga yanzu a samu alƙibla. Shari'a ne wanda ba shi da nasaba da zabe.
Hakanan waziri ya nufi kotun sauraron karar zaɓe don nuna rashin amincewa da sakamakon zaɓen 11 ga watan nan a Yobe. Wannan duna faruwa ne lokacin da NAPC na yankin Arewa maso gabas ke ganin tuni suna da jihohi hudu cikin shida na yankin da ke da kalubalen tsaro, da haka suke gwagwarmayar neman matsayin shugaban majalisar dattawa.
Sunana Salisu Sabo, shugaban kungiyar nan ta APC Support Group na Northeast. Duka jihohin nan guda shida za ka lura an yi APC ne. Wannan yanki ita ce yankin da tafi kowane yanki koma baya, saboda haka muna ganin idan muka samu shugaban majalisar dattawa zai kawo mana rage wahalhalu da ake a wannan yanki.
Yanzu dai ido ya koma kan Taraba, da za a fafata tsakanin APC da PDP a ƙarshen makon nan, da masu zuba ido ke ganin tasirin siyasar addini a lamarin. Dan rajin PDP Rabo Usman da na APC Tijjani Mai Kafi ke cewa baƙon lamari ne a yankin.
Abun bakin ciki ne a ce siyasar addini ta shiga Taraba. Bai dame mu ba, bamu san da wani bambancin addini ba, amma wannan lokacin ne wannan abun ya zo mana, dole mu yi abin da zamu ce da shi Love and Reconciliation Commission.
Alhamdulillah, abinda dan uwana Rabo ya faɗa haka ne. Taraba da ka sani gabaki ɗayanta, daga North, South, Central gabaki ɗaya, kowane gida ka je zaka samu Kirista, zaka samu Musulmi. Wannan haka yake, amma kamar yadda ya faɗa, shigo mana da ita aka yi.
Najeriya mai takin ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, amma yar siyasa kan haifar da tsagewar bango. Nasiru Adamu Al-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida kai Nasiru Adamu Al-Hikaya. To dangane da batun siyasar jihar ta Taraba, wasu kungiyoyin fararen hula masu zaman kansu sun yi kira ga kasashen duniya da a saka ido a zaben gwamnan da za a sake a wasu sassan jihar ta Taraba. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani.
Bayan sun kwashi lokaci mai tsawo suna nazari da bincike, kungiyoyi masu zaman kansu na gida da na kasashen waje su 38 sun fara amfani da kafofin yada labarai domin yin yekuwa akan batun zaben gwamna a jihar Taraba. Sakatariyar kungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar da an yi masa adalci, Saudatu Shehu Mahadi, ita ce ta jagoranci kungiyoyin.
Abin da ya dame mu shine an kai wani gaci wanda muke ganin kaman abubuwa sun daidaita. Ɗaya daga cikin koken da kullum muke a matsayin masu kare haƙoƙin mata shine cewa ba a ba mata dama, ingantacciyar dama da za su nemi madafan iko. Jam'iyyunsu ba su yarda da su ba su madafan iko kaman na gwamna ko na shugaban ƙasa ko kuma na chairman na local government. Sai muka wayi gari, jam'iyya da take magana canji ta ba mace kujerar gwamna, kuma wannan kujera tana neman ta kuce mata, saboda tana ganin ita ba a yi mata adalci ba a yadda aka soke zaben karamar hukuma ɗaya ba sauran na 11 ba, da ita ta yi koke kuma ta kai kokenta lokacin da ake yi da kuma bayan an yi. To mu muna gani idan aka ce wannan dama ta kuce, to an yi reverse, mummunan reverse.
Ita ma shugaban matan Fulani makiyaya na Miyatta Allah a karamar hukumar jama'a ta jihar Kaduna, Malama Maryam Maman Kyauta, ta yi tsokaci akan batun zaben na jihar Taraba.
Kullum maza ne suke gwagwarmaya. Ai za a yi farin ciki, a yi murna na mace ta yi kisin dukci. A'a, ga su nan barkete, za ka ga na mace ta yi principal, za ka ga na mace ta zama doctor, za ka ga na mace ta rike mukamai iri-iri. Ga 'yar kudancinmu, Mrs. Nenadi Usman, ga ta nan ta yi minister, ga ta nan har ta yi senate. To Aisha ya kamata a ɗauke ta, ita ma ta taba gwamnatin mu ga kamun ludayinta ko da yake state din mu ba daya ba ni ina Kaduna state ita tana Taraba state amma a bar ta taba
shugaban mata ta kasa a jam'iyyar APC Dr. Ramatu Tijani Aliyu ta ce a jam'iyyance ma dai sun yadda da rawar da mata suka taka a fannin siyasar kasar
kin san mun fi gaskiya mun fi yadda mun fi jajircewa kuma mace tace tana yi ne 100% na san sun yi mu akwa guda daya yau mutum zai zama jarimi ba sai dan ya kada ita ba a wurin wallahi ko yunkurewa da mazan wurin suka yi suka fito suka yi wannan qur'a yau a fagen duniya da kowa ya sani an yaba musu
shugaban hukumar zabe Attahiru Jega yayi jawabi a game da zaben na jihar Taraba
mafi yawancin mutane ba sa la'akari da abin da doka ta tanada gaskiya doka bata ba mu damar kawai a soke zaben jiha ba a ce ai bai yi kyau ba kawai a sake yi saboda abinda doka ta bada dama zabe ana yi ne a mazabu duk inda aka samu rahoton cewa a mazaba ba a yi zabe ba ko an saci akwati ko an yi wani abin da doka ta hana to anan ne ake soke zabe don haka dole sai dai a zauna a tantance a mazaba kaza an soke a wuri kaza an soke amma ba za a zauna kawai a wayi gari a ce a'a ai abu bai yi kyau a wannan jiha ba an soke komai da komai gaskiya doka bata bada wannan dama ba saboda ba zai yiwu a ce ranar zabe a jiha ko ina ba a yi zaben nan ba abinda doka take la'akari da shi kenan
kungiyoyin sun nuna bukatun su na ganin an gudanar da zaben jihar Taraba cikin adalci tare da kiyaye ma duk wani abu da zai kawo tashin tashina Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla a gaida ke Madina yau ma rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku za kuma mu tattauna ne kan batun cire Inspector General din yan sandan Najeriya da aka yi yau wato Suleiman Abba za ku iya kiran mu da wannan lambar wato 202-205-6555 amma kafin nan ga wannan wakar
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla yanzu za mu fara ɗaukar wayarku za kuma mu tattauna ne game da batun cire babban Inspector General ɗin 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba ga kira daga Sokoto. Wane ne akan layi a Sokoto?
Assalamu alaikum, mai magana Kabiru Abubakar Bana yaki shagarar local government Sokoto State tarayyar Najeriya. A wannan ainihin da ko kuma in ce abin da faru ga Suleiman Abba gaskiya bai zo mana da mamaki ba idan ka dubi yadda halin ita PDP ta faro tun daga asalinta ya nuna cewa har yanzu tana nan ceje uwa mai kashe yayanta lokacin da in ana iya tuna lokacin da kakakin majalisa ya so ya shiga majalisa ai yan sandan nan aka tura su ka wace su to kaga abin kaikai ya koma mashiga ya kamata
madalla mun gode malam Kabiru daga jihar Sokoto. To kamar dai da kuka sani lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 amma ya kamata a sa wato alamar ƙari plus kenan sai a sa ɗaya sai a jero lambobin. Ga wani kira daga Taraba, wane ne akan layi a Taraba?
Suleiman Majabu daga Ngo.
To malam Suleiman barka da shigowa wannan fili, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ina ji daɗin da aka shirya shi a kan mugamin
ba. Menene sa ka ji daɗi?
Saboda aikin da ya yi mana a Najeriya ba aikin da ya kamata ya zo ya yi ba. A matsayin na mutanen arewa ya kamata ya nuna kishinsa shi arewa da kyakkyawar arewa.
Amma ba ka ganin shi a matsayin Malam Suleiman ba ka ganin shi babban shugaban 'yan sandan Najeriya ne baki ɗaya ba wani bangare ya kamata a ce kawai yawa aiki ba?
Aikin da yayi misalin da kuke yin shaya lokacin da aka janye jami'an tsaro na Tambon.
To madalla mun gode Malam Suleiman, bari mu je jihar Yobe. Wane ne akan layi a Yobe?
Malam Musa ne daga Batukun.
To Malam Musa, muna jinka.
Yawa, ra'ayina shine wato kamar yadda wannan yayi magana na dalbi. Keke ne ko makan mai shika, kawai shine. A shine ra'ayina.
To manalla
Allah ya gyara barkata.
Amin, mun gode Malam Musa. Bari mu je jihar Ogun can kudu maso yammacin Najeriya kenan. Wani ne akan layi a Ogun? Hello, wani ne akan layi? Yawa, eh, muna jinka.
Yawa, nace maganan Kire Suleiman Abba.
Na'am. Eh, shine batun da muke tattaunawa akai.
Eh?
Shine batun da muke tattaunawa akai.
Gaskiya ba? Kana jina?
Eh, muna jinka, muna jinka.
Yawa, saboda shi al'amari rayuwa mu kana duba gobe, ko ba haka ba?
Muna jinka.
Kana jina?
Eh, muna jinka, ci gaba.
Yawa, to amma shi kwanakin baya in aka yi wani abun da ba shi daidai ba, to yanzu kuma shi ma ya ga sakamakon abun da ya biyo baya.
To madalla mun gode, wannan ra'ayin shi dai ya faɗa shi ma. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne akan layi a jihar Yobe? To bari mu je jihar Bauchi. Ga dukkan alamu layin namu na Yobe ya tsinke. Waye a jihar Bauchi?
Hello, kuna magana da Muhammad daga cikin Bauchi.
To Malam Muhammad, muna maka barka da shigowa wannan fili.
Na gode. Wato wannan abin da Suleiman Abba ya yi ya zama izina ga baki ɗaya ga Najeriya da kuma 'yan Najeriya.
Mene yake nan ka ce wannan abin da ya yi? Mene yi
wannan mutuncin shika da ya yi? Kaga shi yanzu ga abin ya dawo, sai ya kuma kan mashekiya abin ya dawo kansa. Ina fata ya zama izina ga duka 'yan Najeriya gani ga wani ishewa na tsoron Allah.
Amma Malam Muhammad, baka ganin ya taka rawa a zo a gani a wani bangaren kamar samar da tsaro da aka san 'yan sanda da yi?
Eh, to amma kuma ai bai kamata a ce kuma akwai bangaren fi a cikin aikinsu ba.
To madalla mun gode Malam Muhammad. Bari mu je makwabciyar jihar Bauchin, wato jihar Gombe. Wane ne akan layi a Gombe?
Zuwar Muhammad na ciya mana kungiyar tudoran Fatanya Gombe.
To muna jinka Malam Ruwanu.
Zubairu.
To Zubairu, ka min afuwa, muna jinka.
Ra'ayina kan Sule Abba.
Na'am.
A to ya nuna dai idan za ka tauni ramin mugunta, to ka tauni shi daidan wannan ɗinka, saboda ba ka san wa zai faɗa a ciki ba. Don kaga lokacin da ya hana a kakakin majalisa shiga wannan, kaga abin bai dace ba, an yi amfani da su hukuma. To dan sanda kuma ya kamata ya zama na kowa ne.
To madalla mun gode. Har yanzu dai muna arewa maso gabashin Najeriya ne, inda za mu leƙa a jihar Adamawa. Wane ne akan layi a Adamawa?
Kabiru ne daga Adamawa.
To Malam Kabiru, muna jinka.
Eh, gaskiya wannan abin da ake wa Suleiman Abba ya yi daidai.
Me yasa ka faɗa ka?
Abinda ya sa na faɗa ka, saboda kai ma'aikacin tsaro ne, amma kuma kana shigi a kan harkar siyasa, saboda haka abin da aka maka ta yi daidai.
To amma baka ganin kaman watakila umarni aka bashi shi ma daga sama?
Eh, ko umarni ake ba shi, Malam Mahmud Lalo yana wuce gona da iri, shi ya sa muke farin ciki mu talakawa da kina sun aka yi, kuma ya nuna cewa shigiyar uwa ta fi bibi.
To madalla mun gode Malam Kabir. Bari mu je arewa maso, wato yammacin Najeriya kenan, a jihar Jigawa. Wane ne a jihar Jigawa akan layi?
Sunana Haruna Nasara Banaga daga ƙaramar hukumar su da tankar ta jihar Jigawa.
Yawa, to muna jinka.
wannan shi ne shugaban yan sanda na ƙasa bai zo abin da mamaki ba. Dama jihar Jigawa ta saba da haka, an saba yi mata haka, jiharka ya saba yi mata haka. Domin ya ce ne mun haka da yin ma, yi ma haka, wannan bai zo da abin mamaki ba.
Wato ga dukkan alamu baka goyi bayan da cire shi da aka yi ba kenan.
Gaskiya ni ban goyi ta baya ba.
To madalla mun gode, da haka ne kuma kawo ƙarshen ɗaukan wayan naku. Mun gode ƙwarai da gaske ga duk waɗanda suka tallafa ko kuma suka kira a wannan fili.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gobe 22 ga watan Afrilu rana ce da ƙasar Amurka ta ware domin tunawa da zaman bil'adama akan doron ƙasa, wanda wata dama ce da muka samu domin duba irin tasirin rayuwarmu ga doron ƙasa, sannan a tabbatar da cewa irin tasirin da ɗan Adam ke yi ba mai illa bane. A lokacin da aka kirkiro da wannan rana ta tuna albarkacin doron duniyarmu, an yi haka ne domin nufin a yi waiwaye domin a duba irin tasirin da ɗan Adam ke yi a zaman da yake kan doron ƙasa. A can baya, wato kamar shekaru 1960, mutane a Amurka sun nuna matuƙar damuwa kan yadda ake ci gaba da gurɓata muhalli, musamman rashin dokokin hana gurɓata shi da rashin ƙudurar aniyar magance wannan matsala daga ɓangaren 'yan siyasa. Fiye da mutane miliyan 20 suka halarci taro da farko na karrama doron duniyarmu, wanda Sanata Nelson ya shirya a ranar 22 ga watan Afrilun shekarar 1977. Kuma tun daga lokacin da wannan yunkuri ya bunƙasa, yana bazuwa amma ba tare da akala guda ba. Amma yau ana tuna wannan rana ta doron ƙasa a matsayin yunkurin da ya fara jan ragamar yaƙi da gurɓata muhalli a duk faɗin duniya a zamanance. Hakan ne kuma yasa ƙasar Amurka aka kafa hukumar da ke kare muhalli, ya kuma sa aka rattaba hannu akan dokar tabbatar da iska ingantacciya da ruwa mai tsafta da kuma kare dabbobi da ke fuskantar barazanar gushewa daga doron ƙasa. Kamar yadda binciken kimiyya ya nuna, har sai mun yunƙuro da gaske idan ana so a kauce wa aukuwar wani abu mara kyau, domin yanayi da yadda muke tafiyar da rayukanmu duk na cikin haɗari, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya bayyana. Ya kuma ƙara da cewa babu ƙasa guda da ke haddasa ɗumamar yanayi, kuma babu ƙasa guda da za ta iya magance hakan. Sai dai ya ce akwai buƙatar mu haɗa yunƙurinmu ta yadda ilimin kimiyya ke tunkarar matsalar. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ta madalla yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da labarai amma a taƙaice.
Aƙalla mutane kamar 7 suka rasa rayukansu a cikin fashewar wani bam da ya tashi wata lata a bakin wani gidan cin abinci da ke Mogadishu, wato helkwatar ƙasar Somalia kenan. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito wata kusar ƙungiyar ta'addanci ta Al-Shabab yana cewa su suka kai farmaki, inda kuma mutane aƙalla 8 su ma suka samu raunuka a cikin wannan halin da aka kai yau din. Idan kuma kira take da cewa a yi kokari a tsagaita ƙazamin faɗin da ake yi a ƙasar Yamal, inda 'yan tawayen Houthi suka kwace sassa da dama na wannan ƙasa, kuma Saudi Arabia take ci gaba da goyon bayan shi shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi, wanda ke jagoranci take yi wato na hare-haren jiragen sama da ake kaiwa.
Tumar Allah, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu ne. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ya tani gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu ne Mr. Suleiman Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan wato birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.